da 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 da. All the leaves are brown and the sky.